نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara godiya yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala a waccanar rana ta litini 14 ga watan Muharram shekara ta 1443 wanda yake yayi daidai da 23 ga watan August shekara ta 2021. Da izinin Allah zamu fara karatun wannan littafi na Al-Mufid na babban malami Al-Imam Tibi. To kusan gaskiya da mun ce tunda Allah ya ba mu iko mun karanta littafin Tuhfatul Atfal, mun karanta littafin Tuhfatul Atfal, mun karanta Jazariya, mun karanta As-Salsabilu Shafi, to kusan kaman manzumat akan tajwidi zamu ije su. To amma gaskiya saboda muhimmancin wannan littafi sai na ga yana da kyau mu dauko shi ma mu karanta shi. To shine zamu fara darasi na farko a cikin wannan daura din. Allah kai muke roko, kai mana arzikin fada tare da aikata abin da ke shine daidai, aka san haka kuma Allah shi kare mu. Al-Imam Tibi asalin sunansa shine Ahmad ibn Ahmad, ana masalakabi da Shihabuddin. Shihabuddin Ahmad ibn Ahmad bin Badruddin bin Ibrahim al-Tibi, sunansa Ahmad, baban sa ma sunan shi Ahmad, dan sa ma sunan shi Ahmad. In an ce Ahmadul Kabir ko kuma Ahmadul Akbar ana nufin baban kenan, Kabir din kuma ana nufin shi, sannan kuma sai Sagir din ana nufin dan shi. To Allah ya samu zuriya albarka, tunda baban shi yana ɗaya daga cikin wanda ya fara karatun Qur'ani a wajen shi. An haife shi ne a garin Dimashik, shi garin Dimashik, rana ta 7 a watan Zulhijja shekara ta 910, kuma ya karanta Al-Qur'ani da kira'o'i na Al-Qur'ani din a wajen babansa Ahmad ibn Badruddin bin Ibrahim al-Tibi, kamar yadda yake ya karanta sauran ilmoma, waɗansu daga cikin ilmoma a wajensu da kuma waɗansu malamai, Malam Taqiyuddin Al-Qari da kuma Taqiyuddin Al-Bala Tunusi, suna ɗaya daga cikin malaman da ya karatu fiqh a wajensu. Kuma sannan malami ne wanda yake bayan ilimi kuma ya shagaltu da aikin alƙalanci da makamancin wannan, ga kuma karantarwa, rayuwar da ta tafi ne wajen yin addinin musulunci aiki, kuma malami ne wanda yake san baki da ɗaliban ilimi, yana girmama su, yakan ba su kyaututtuka. Tsawon rayuwarsa ya karantar da Al-Qur'ani da kira'o'insa da ilimin tajwidi da waɗansu ilimuma da suke da alaka da Al-Qur'ani a nan Dimashik ta Sham, Siriya kenan yanzu ko? Sannan kuma yana daga cikin littafansa wannan littafi da zamu ke fatan mu karanta insha Allah, Allah ka yassiri mana ita. Da kuma littafi mai tsarin waƙe irin wannan akan manasikul hajji a cikin bahar Rajaz. Bayan wannan kuma ya rubuta littafi Bulughul Amani akan riwayan warshi ta tariqan tariqan Asbahani. Sannan kuma wannan babban malami ya rasu ne a ranar Laraba 12 ga watan Zulqa'da shekara ta 970 bayan hijira, an kuma rufe shi ne a can garin Dimashik. Ya rasu ne shekara ta 979 ya rasu. To Allah ya ji kanshi, Allah shi mishi rahma. Kai tsaye zamu shiga cikin manzuma din. Manzuma ce wacce take dauke da mas'alola da suka shafi ilimin tajwidi. Wa in kana ya dan tattabo wadansu mas'alola da suka shafi lugha. Alhamdulillah a Dr. Ayman Rushdi Suwaid kusan shine ya dauko littafin ya mata tahqiqi ya tsaftace ta kuma alhamdulillah ya sharhinta yayi sharhinta ga mutanen Dimashq wannan ita ce sharhin sharhi ne na baki amma an sami wata zagagonin doctor Dr. Rihab Dr. Rihab shukakini ko shakiki ita ce ta jibanci rubuta littafin kamar yanda Dr. Ayman Rushdi Suwaid ya rubuta ya fassara to malam a wakan farko ita ma manzuma din tana dauke ne da abiyad guda 200 malam na cewa qalal faqiru ahmad ibn tibi ahmad yarju rahmatal mujibi qalal faqir mabukaci ahmad ibn tibi ya ce menene ya fada ahmadu yarju rahmatal mujibi to da rafa ne ko ko da nasba na'am ahmadu ko yarju rahmatal mujibi to kenan badali ne na ahmadu dibi qalal faqir mabukaci mai suna ahmad ibn tibi ahmad ba baban shi ma sunan shi ahmad ba to ahmadu dan ahmad at-tibi yana cewa yarju rahmatal ghafuri halin zantowan sa yana fatar rahmar Allah mai yawan gafara abin da yake cewa din maqul qaulin shine alhamdulillahi alladhi tafaddala wa anzala alqur'ana nuran lil mala alhamdulillahi nam almujib wanda ke mai amsa mai karban addu'o'i ka gani ko wa qala rabbukum du'uni astajib lakum almujib wanda ke amsa addu'o'i idan an roke shi amman yujibul muttar idza da'ahu wa qala rabbukum du'uni astajib lakum to abin da ya fada shine alhamdulillah dukkan nau'in godiya sun yabo da jinjina sun tabbatu lillahi ga Allah shi kadai allazi tafaddala wanda ya fifitu akan halittunsa gabaki daya Allah yana da daukaka akan halittunsa ta kowace hanya wa anzala alqur'ana sannan kuma shine ya saukar da alqur'ani nuran halin zantuwan alqur'anin haske ne lil mala ai lil mala'i sai shara alhamza ne saboda larurun waka ya saukar da littafin sa ga talikai watan gabayin sa Allah ya shine ya saukar da alqur'ani ga manzon sallallahu alaihi wasallam zuwa gare mu domin mu bauta masa da shi baiti na uku yana cewa hadabihi man sha'a min ibadihi muwaffiqan lahu ila rashadihi hada man sha'a min ibadihi bihi ko hada Allah ya shiryatar da man sha'a duk wanda ya so ya shiryatar da shi din min ibadihi daga cikin bayin sa bihi da wani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta hanyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam muka fahimci wannan addinin musulunci sa'annan kuma muke bautan Allah da shi muwaffiqan lahu ila rashadihi muwaffiqan Allah yana ba yana bada dacewa lahu ga shi manzon sa ila rashadihi zuwa ga shiryan sa wato Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine yema bawan sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baiwa da shiryatarwa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim hidayatu tawfiqo ya masa baiwa da shiryatar da bayin sa zuwa ga shiryan shi Allah subhanahu wa ta'ala din thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi al-hashimi ahmada thumma salatu sannan kuma tsira da amincin Allah su tabbatu sarmadan har abada ala nabiyyi al-hashimi ga wannan annabi Bahashimi Ahmad mai suna Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam sai kuma da ci gaba cewa da cewa wa alihi wa sahbihi al-ayani wa qari'in wa muqri'il qur'ani wa alihi da iyalai da dangin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka bi shi akan haka har zuwa karkiyar rayuwarsu wa sahbihi da sahabbansa al-ayani ayyanatattu ko kuma al-ayan jami ne na ainu kun gane ko da sahabbansa al-ayani wanda ke sune hakikanin sahabbai din mataimaka manzo sallallahu alaihi wasallam wa qari'i wa muqri'il qur'ani nan qari'i qari'ina ne wa qari'ina to amma da yake ya kawo shi ta idafa sai sharu nunun ko haka nan kuma wannan addu'a da yake na alheri yana yin ta ga makaranta wa qari'i da makaranta wato masu karantarwa wa muqri'il qur'ani da masu karatun qur'ani wato dunun malamin da ke karantar da alqur'ani kuma yake karanto qur'ani ya karantar shi ma yana mushi wannan addu'a din wa ba'du qad nazamtu fi tajwidi ba'da muhimmatin li mustafidi wa ba'du bayan haka qad nazamtu fi tajwidi hakika na rubuta littafi mai tsari irin na waqi fi tajwidi akan ilmin tajwidi to ina maf'ul bihi na qad nazamtu shine ba'da muhimmatin takadirin baitin kinin sai yanzu wa ba'du bayan hamdalah da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam nan ba'du mabni ne ala dhammi li annahu munqatan wa anil idafa ko wa ba'du bayan haka qad nazamtu ba'da muhimmatin na tsaro wadansu mas'alola masu muhimmanci fi tajwidi kan ilmin tajwidi li mustafidi ga mai amfanantuwa wato duk wani wanda yake son ya amfananta da wannan littafi to a cikin sa ya kawo matsalola da suke da alaka da ilmin tajwidi to anan ne wanda ka wannan baitin ne manzuma din ta samu sunanta al-mini al-mufid fi ilmi tajwid falyatafahamanhu bil itqani man yabghi qira'atan 'ala al-wajhi al-hasan to falyatafahamanhu bil itqani man yabghi qira'atan sai ka ce faman yabghi qira'atan duk wanda yake neman koyan ko kuma yake so ya koyi qira'atan karatun alqur'ani alal wajhi alhasan bisa ga fuska mafi kyau wacce aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam falyatafahamanhu to ya fahimce shi bil itqani da tsantseni wato ma'ana wannan littafi ya kawo ka'idoji ne na karatun alqur'ani wanda duk wanda yake son ya koyi karatun alqur'anin kaman yanda Allah ya saukar to yayi kokari ya fahimce shi wato littafi ne wanda yake wa in kana ya dan littafi ne wanda yake takaitacce ba kaman su jazariya ne da asal sabili shafi ba amma dai ya kawo waɗansu ka'idoji da suka shafi tajwidi waɗanda yana da kyau mai karatun alqur'ani ya san su to kuma na daga cikin miza na wannan littafin waɗansu distinctive qualities na wannan littafi shine ya kawo waɗansu matsalolin da jazariya tuhfa asal sabili shafi su ba su ma kawo su ba kwata-kwata wallahu fadlan yanshurun naf'a bihi fi khalqihi bil mustafa wa sahbihi wallahu to Allah shine yanshurun naf'a bihi shine zai watsa amfani amfanarwa da wannan littafi fadlan saboda falala wato li ajli fadlin ko maf'ul li ajlihi fi khalqihi cikin halittunsa bil mustafa wannan yana da binnan ra'ayi ne na sufaye magabata watan da alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi da kuma sahabbansa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake rayi shine ake yin tawassuli da darajar sa ko alfarman sa amma yanzu tunda ya rasu to sai dai kai tawassuli da mene mahabba son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda ahli sunna suka tafi akai na'am yana yin tawassuli da imanin da yake da manzo ko sallallahu alaihi wasallam ne yaji zai iya shiga huruful hija to zai fara magana ne akan huruful ja'iyya huruful hija'iyya guda 29 ne wannan ita ce ra'ayin da ko mazhabar babban malami Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi Al-Basri Al-Farahidi kuma shine ra'ayin Ibn Sibawayhi kuma shine ra'ayin babban malamin Luga Ibn Jinni shi yasa malamin a cikin littafin sa yake cewa wa iddatul hurufi lil hija'i kaga adadin hurufil hija'iyya 29 guda 29 ne bilam tira'i ba tare da wani kokuntu ba malam mubarrid shi ma babban ilimin babban malami ne wajen luga Muhammad ibn Yazid ibn shine Muhammad ibn Yazid bin Abdul Akbar Abul Abbas al-Mubarrid an-Nahwi imamun Nahwi shi kuma ya tafi akan cewa 28 hurufi hija'iyya guda 28 ne ya cire mene ya cire alif ko kuma ya cire hamza bai kirga alham bai kirga harafin alhamza a ciki to Allah ya saka musu dalhi awwalu hal hamzatu lakin summiyat bi alifin majazan id qasawirat awwalu ha harafin farko daga cikin huruful ja'iyya din alhamzatu ita ce alhamza lakin sai dai ita alhamza din summiyat ana kiranta bi alifin majazan wato majaziyan ana ce mata alif kuma wato ma'ana akan a dauki lafazin alif wanda baki ba sunan ta asali bane sai a kira ta da shi in an ce majaz shine figuratively ko a kira lafazi ayi amfani da wani lafazi a kira wani abu da wani lafazin da ba na bai dace da shi ba ba nashi ne na asali ba amma saboda wata alaka ne sannan za ta sa a kira shi da wannan lafazi din kamar misali kaga wani mutum mai kiba kace naga wani tuwon mutum ko kuma naga wani tuwo akan doki id kad suwirat saboda ana ce ma alhamza alif ne majazan saboda an suranta ta da suran alif bi ha fil ibtida'i hatman wa hiya fi siwahu bil wawi wa ya wa alifi kad suwirat biha hakika an suranta ta da suran alifun wa ya fi siwahu bil wawi wa ya wa alifi wahaya fi siwahu sannan alhamda wahaya shi wannan harafi kun san har alharfu tuzakkaru tu annas ba ka iya cewa hadha harful alif hadhi harful alif di yayi wahaya fi siwahu sannan shi wannan harafi ana dora shi a wanin sa bil wawi akan wawu mana ai alal wawi alhamza akan dora shi akan wawu idan yazo da dhamma ko ina jami'a karatun imla'i rana alhamis ko waya da kuma ya'un wa alif da kuma alifun wa duna suratin ana kuma rubuta alhamzan ba a wata sura ba akan wani harfi ba watan ba tare da tana da sura ba idan ka dauko kalmar idan ka dauko faqul ta'alu nad'u abana ana wa abnaakum abnaa ina jin za ga rubuta alhamzan ni ba wata sura ma'ana ba dora ta akan alifin ba ko wawun ko tudun ya'un ba shine wa duna suratin ana ma rubuta ta babu sura famalil hamza mumayyizun yakhussuha min sura saboda haka fama min suratin harafin alhamza bai da wata sura mumayyizun wanda yake bambance ta yakhussuha yake bambance ta daga wani harafi yakhussuha kuma yake kebantuwa da ita wato ma'ana ita hamza ba ta da wata sura nata guda ɗaya da za a ce ita ce take siffantuwa da shi kun gane ko wa illa kan ainun shine suran alhamza din kan ainun mun bincin nan ko akan dauko shi akan dora shi akan alifun akan dora shi akan wawun ko kuma kasan yaun bal yasiruna laha surata ma marra li takfifi ilayhi ulima litakfifin ilayhi ulima bal sai dai koyi bari malamai yasta'iruna laha suratan sukan aro wata sura ma marra na irin abun da ya wuce sai su dora alhamza akai litakfifin ilayhi domin saukaka rubutata ko kuma yin furuci da ita ulima kamar yadda aka fahimci hakan daga malamai to insha Allah subhanahu ta'ala zamu dakata anan saboda yanayin lokacin ko idan Allah ya kai mu insha Allah ina fatan video ta zamu fara karatun mu da izinin Allah subhanahu ta'ala Allah ya sa mu dace abinda Allah ya ba mu iko muka yi daidai Allah ya ba mu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya famta mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya yi wa